Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 20 ga watan Agustan shekara 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
A makon gobe idan Allah ya kai mu sakataren harkokin wajen Amurka zai kai ziyara Najeriya domin tattaunawa akan tabarbarewar tattalin arziki da yaki da cin hanci da rashawa da kuma barazanar kungiyar Boko Haram. Turkiya ta ce za ta ƙara zagi dantse domin ganin an daina zubar da jini a ƙasar Syria. Dakarun kungiyar Taliban kuma sun kai harahare a gundumomi guda biyu a ƙasar Afghanistan cikin dare da kuma kafin ketowar alfijir.
To a Najeriya kuwa shugabannin al'umma ne suka yi kira da a tashi tsaye saboda tunkarin masu yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa.
Sai yau da aje a ce an shiga gidan mutum an ɗauke ɗansa ko an ɗauke matarsa ko an ɗauke babansa ba makwabta ne ko zaman abin nan muke yi zaman zu kara zube
wato su fito kenan su ma su
ba kowa ya fito ba da gudumawansa.
A jamhuriyar Niger kuwa hukumomin ƙasar ne suka ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu bayan yekuwar da suka yi ta ka kawo musu ɗauki domin tallafa ƴan gudun hijira.
Yau alhamdulillahi bisa abin da suka tambaya gudunmuwa cikin kamar miliyan 15 an samu kamar miliyan 7.5 wanda sun shiga wanda su ne a gaggauce ake bukata.
Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar amma sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. A ranar Litinin idan Allah ya kai mu aka shirya sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara kasar Kenya domin tattauna ta'addanci a kasashe makwabtan Kenya kafin ya wuce zuwa Najeriya da kasar Saudi Arabia. Da farko Mr. Kerry zai gana da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta domin tattaunawa akan batutuwan da suka hada hada rikici a kasar Sudan ta kudu makwabciyar Kenya da kuma tarzoma a kasar Somalia. Daga nan zai wuce zuwa Najeriya inda zai gana da shugaba Muhammadu Buhari domin su yi shawarwarin yadda taɓarɓarewar tattalin arziki da batun yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma barazanar ƙungiyar Boko Haram. Ƙungiyar Boko Haram wadda ke da alhakin sace dubban mutane musamman matasa ciki har da kusan yara 'yan matan Chibok 300 a shekara ta 2014 ta kashe aƙalla mutane 20,000 a rikicin shekaru 7. Har ma ta zarce kungiyar ISIS domin a shekara ta 2015 ta zama kungiyar ta'addanci mafi muni a duniya. Ya kamata a ce da a tsakiyar wannan wata na Agusta Najeriya za ta yi bikin cika shekaru 2 ba a samu bulla annobar ciwon shan inna ba. Sannan kuma bayan shekara guda kungiyar lafiya ta duniya ta ayyana kasar ta Najeriya a zamar inda aka kawar da ko kuma inda babu ciwon shan inna. To amma kash hakan bai samu ba. Maimakon haka sai aka bada labarin cewa yara biyu a wasu bangarorin jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya sun kamu da ciwon shan inna har ma ta yi musu lahani domin ta nankasa su. Jihar Borno jihar da kungiyar Boko Haram ta fi yawa barna kuma kasancewar kungiyar a jihar ta sa samun damar yi wa yara allurar rigakafin polio ya zama da wuya gurguwa da auren nesa. Tuni dai gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki domin ta fara yi wa yara allurar rigakafin ciwon shan inna a jihar Borno. Ministan lafiya na ƙasar Isaac Adewale ya ba da sanarwar cewa an auna yi wa yara miliyan 31.5 allurar rigakafin ciwon shan inna a arewa maso gabashi da kuma tsakiyar Najeriya. Sannan kuma a watan Oktoba idan Allah ya kai mu za a yi wa yara miliyan 55 allurar rigakafin ciwon shan inna tsakanin Oktoba zuwa watan Nuwamba na wannan shekara. Haka su ma yara a ƙasashe makwabtan Najeriya za a musu allurar rigakafin ciwon shan inna. A wata hira da muryar Amurka Bill Gates ya hasashen cewa Najeriya za ta samu nasarar kawar da cutar idan Allah ya yarda. Cikin watanni shida masu zuwa, idan Allah ya yarda ne, kuma kasar Turkiya za ta kara taka muhimmiyar rawa a kasar Siriya domin rigakafin karin rarrabuwar kawuna a kasar. Prime Minister Turkiya Binali Yildirim ya ba da wannan sanarwa a yau Asabar. Ya ce sun fahimci ya kamata a kawo ƙarshen zubar da jini hakanan. Minister Yildirim ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Istanbul cewa bai kamata a ce yara da mutanen da ba su san hawa ba, ba su san sauka ba, suna mutuwa babu gaira ba dalili. A saboda haka ne ya ce ƙasarsa ta Turkiya za ta ƙara zage dantsi cikin watanni shida masu zuwa domin tabbatar al'amura ba su ƙara taɓarɓarewa ba. Haka kuma ya ce shugaba Bashar al-Assad na ƙasar Siriya ba shi da wata rawar da zai taka a makomar ƙasar. To amma tattaunawa da shi ya zama wajibi, ko ana so ko kuma ba a so. Shugaban na Siriya yana ɗaya daga cikin mutanen da ya kamata ya zama wajibi a yi shawarwari da su. Ita kanta ƙasar Turkiya tana fafata da 'yan yaƙin sa kan Kurdawa, Kurdish Workers Party ko kuma PKK a taƙaice, a saboda haka take nuna damuwa akan tasirin da Kurdawan suke samu ta kan iyaka. Haka kuma Mr. Yildirim ya musanta jita-jitan da ake yayata cewa ƙasarsa za ta bar ƙasar Rasha ta yi amfani da sansanin sojanta da ke Islik, sansanin da sojojin ƙawance ƙarƙashin jagorancin Amurka suke amfani da shi a yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafofin jami'ai da 'yan tawayen ƙasar Afghanistan sun ce dakarun ƙungiyar Taliban sun ƙaddamar da hare-hare cikin dare da kuma kafin fitowar alfijir a gundumomi guda biyu a gabashi da arewacin ƙasar, suka mamaye ɗaya daga cikin gundumomin. Wani kwamandan 'yan sanda mai suna Munir Himad ya faɗa wa muryar Amurka cewa ɗaruruwan 'yan tawaye ne suka kai hari a Hesarak da ke yankin Nangarhar a gabashin ƙasar da ke kan iyakar ƙasar da Pakistan, hari kafin ketowar alfijir. To amma ya ce jami'an tsaron ƙasar tare da taimakon jiragen saman yaƙi sun samu nasarar fatattakar 'yan tawayen suka jikata da dama daga cikinsu. Ya ce har yanzu ana fafatawa a yankunan gundumar. Haka kuma jami'an ƙasar Afghanistan sun tabbatar cewa cikin dare 'yan tawayen ƙungiyar Taliban sun samu nasarar mamaye gundumar Khan Abad da ke yankin Kunduz a arewacin ƙasar, har ma suka gabatar da faifan bidiyo na sojojin da 'yan Taliban ɗin suka kama. A karo na uku, tauraron 'yan wasan gudu na ƙasar Jamaica Usain Bolt ya samu nasarar samun lambar zinare bayan da ayarinsa a tseren mita 400 suka samu nasara jiya Juma'a da daddare a wasannin Olympics da ake yi a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil. Lambar zinare da Usain Bolt ya samu ya sa suna keke da keke da tauraron Amurka Carl Lewis da Finn Pavo, waɗanda su ma suka zama zakara a shekarun 1900.
Jummai Ali kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya, inda hukumar da ke kula da bada agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da aka yi ɗauki ga dubban 'yan gudun hijiran da ke zaune a jihar Borno. Wani babban jami'in hukumar ne ya yi wannan kira yayin da ake bikin tunawa da ranar ayyukan jin ƙai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a jiya 19 ga kowane watan Agusta. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Daudabiu ya aiko mana.
Mataimakin babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kulawa da fannin samar da agajin gaggawa, wato Mr. Toby Lanza, ya jagoranci wannan tawaga don zuwa garin na Bama, inda suka ganewa idanunsu kan halin da al'umman garin Baman ke ciki, kuma alƙawarin cewa za su ci gaba da ganin cewa sun kawo nasu gudumawa don kyautata rayuwar waɗannan al'umma da rikicin Boko Haram ya daidaita.
Since 2003 is a day when the United Nations and our partners mark world humanitarian.
Yace tun a shekarar 2003 ne dai ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu abokan aikinmu aka tsaye da wannan rana a matsayin ranar tunawa da kyautata rayuwar al'umma, wanda hakan ne ya sa muka ziyarci wannan gari na Bama don mun san irin matsalolin da al'umman wannan gari suka shiga sakamakon irin hare-haren da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kawo kan al'umman wannan gari.
And I know that you here across the northeast of Nigeria.
Yace muna da sanin cewa kura'umman wannan shiya musamman ma nashiyar arewa maso gabacin Nigeria nan gari na Bama mun san irin zafin da kuke ji da kuma irin wahalhalun da kuke sha game da irin wannan matsaloli da ya auku saboda hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram.
My hierarchy and I decided that for me this year there would be no better place to celebrate World Humanitarian Day than here with you.
Yace ni da shugabanni na mun yake shawaran cewa babu inda zamu zo mu gudanar da wannan biki banda nan a cikin ku.
I am still not satisfied entirely and I will be calling for more assistance whether it's in the domain of education.
Yace ina mai farin cikin shaida muku cewa kungiyarmu na Majalisar Dinkin Duniya da kuma sauran abokan aikin mu mun dan taimaka kadan amma zan sake kira da a sake taimakawa kama abin da ya shafi harkan ilimi da kuma wajen harkan samar da kiwon lafiya na tabbatar da cewa matanmu da iyayenmu sun haihu lafiya kuma a wuri mai tsafta. Wannan shine fatan kungiyar Majalisar Dinkin Duniya da kuma sauran abokan ayyukan mu.
I think this is the aspiration of the United Nations and our partners.
Shiko gwamnatin jihar Borno Honorable Kashatima ya bawa rundunar sojar kasar yayi game da namijin kokarin da suka yi na sake kato kananan hukumomin da ke jihar Borno da yace kafin wannan lokaci kusan kananan hukumomi 20 cikin 27 da ake da su a fadin jihar dukkanin su a karkashin kungiyar Boko Haram suke.
And 20 out of 27 local government areas in the state were under either palm or partial control of the Boko Haram.
Yace kananan hukumomi 20 cikin 27 da ake da su a jihar Borno kusan za a iya cewa a hannun ƴan kungiyar Boko Haram suke. Wasu kusan kananan hukumomin ne gaba daya, wasu kuma wani bangare ne na kananan hukumomin. Amma yanzu haka rundunar sojan ta sake kwato su. Wannan abin yabawa ne matuka a cewar gwamnatin jihar Borno.
We are not saying that they have been completely decimated, no, but they have been sufficiently degraded that they are not in a position.
Yace ba za mu ce an gama da ƴan kungiyar Boko Haram gaba daya ba, amma muna da tabbacin cewa an ci karfin su matuka ne zakan da ba kungiyar Boko ba ta iya buga kirji ta ce yanzu suna rike da wani bangare na Najeriya ba, amma muna da tabbacin cewa nan ba da jimawa ba gaskiya za ta yi halinta dan duk nisan dare gari zai waye a cewar gwamnati Kashin Shatiman. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin kasan ne suka ce yakuwar da suka yi a makonnin baya na a kai musu dauki domin tallafa ƴan gudun hijira da suka fice daga yankin Difa ta Irana. Daga birnin Yamai ga Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani.
A watan Yulin da ya gabata ne gwamnatin Nijar ta tantauna da wakilan kungiyoyin ƙasa da ƙasa domin sanar da su barazanar yiwuwar tsayawar ayyukan hukumar cimaka ta duniya WFP ko PAM a yankin Difa saboda yadda ta ce ƙarfinta ya kusa ƙarewa. Dalili kenan da hukumomin na Nijar suka buƙaci wakilan kungiyoyi da jakadun ƙasashe su yi wani abu a kai. A cewar ministan ayyukan jin kai Alhashi Lawal Magaji, wannan kira ya samu karbuwa.
Alhamdulillah ya samu amsuwa sosai ma. Akwai wanda sun ba da kuɗi, akwai wanda sun ba da abinci. Kamar yadda dazu representant na police a Nijar shine coordinator humanitarian kungiya ya gaya muku ai. Da Turanci ya ce yau alhamdulillah bisa abin da suka tambaya gudunmuwa cikin kamar miliyan 15 an samu kamar miliyan 7.5 wanda sun shiga wanda su ne a gaggauce ake bukata wanda kamar sun shiga. Bayansu akwai kamar Pakistan, kamar Japan, kamar Shin sun ba mu gudunmuwa na shinkafa kamar 10,000 kuma shi kanshi gwamnati ta hanyar OPBN muna da abinci da muka aje wanda ake an ba da uzini a kasar Difa duka wanda suke komawa wanda suke deplacer intern ne suke komawa gidajensu ana ba su gudunmuwa in sun isa.
Wata matsalar ta daban da hukumomin na Nijar ke neman magancewa shine barnar da ambaliyar ruwa ta haddasa a yankuna da dama.
Jihar Agadez ita ce a sahun gaba mutanen da wannan abin ya shafa a kasar Agadez sun fice mutum 25,000. Bayan ta tawa take biyowa. Tawa ita ma wanda ruwa ya ritsa su suka rasa dukiyarsu wasu har suka rasa ransu mutum 15,000 maradi tana da kamar mutum 7,000 wanda abin ya shafa. Bayan ta sai Tilaberi tana da kamar mutum 5,000 wanda ya shafa. Kenan sauran kamar Yamai, kamar Dauso, kamar Damagaran duka waɗannan su ma suna da jama'a fiye da mutum 2,200 wanda ruwa ya ritsa su.
bisa tsanantar halin da jama'a suka shiga a sanadiyar bala'in ambaliyar ruwa. Aiki ne ja ke jiran jami'an agaji, saboda haka Ibrahim Waifan na kungiyar Oxfam ke kiran takwarorinsa su ba da kai don cin nasarar abinda aka sa gaba.
Mun ga wurare da dama tabbatar akwai ambaliyar ruwa, kenan duk ma'aikatan ga sun san da ya kamata su ƙara zame hannuwa a ɗar mai wando yadda ya kamata a shiga ga aiki, paske ayyuka akwai shi sosai. Ma'aikata da dama na imanitar sun fara gangamuwa suna ta nazari ga yadda za a gani yadda za a ciwo musu ambaliyar ruwa. Matsaloli ne da dama kolo suna cikinsu, kuma damar har muna cikinta, kenan dole nazarin ya kamata a yi shi a gani yadda abubuwa za su yi jiki. Tunda har anan a gaba duk akwai hankali da ya kamata ya koma wajen harkar lakololi da sauransu. Tunda mun san da aka tayar harkar ambaliyar ruwa, lakololi mutane za su tafi su shiga cikinsu, kuma tunawa an aka so garantire abin kuma zai mutu matsala. Kenan duk wannan ana cikin nazari bisinsu.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Haɗa kan mu Afirka mu sojuna.
To idan muka sake komawa Najeriya, shugabannin al'ummomi ne suka yi kira ga mutane da su riƙa ba da tasu gudunmawar wajen tunkarar matsalolin tsaro, musamman mata masu yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Ga wakilin muryar Amurka Abdulhab Muhammad daga Bauchi.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi Alhaji Abubakar Gwandu ya yi ƙarin bayani kan makasudin taron a hirata da shi a ƙarshen taron.
Makasudin wannan taron a matsayina na kwamishinan 'yan sanda na Bauchi in nemi goyon baya ga sarakuna, camomi na ƙananan hukuma, sai kuma ƙungiyoyi na Police Community Relations, na mahorota, na vigilante, na unions kamar road transport workers na Okada da dai sauran makamantinsu. Kuma insha Allah mun tattauna abubuwa da dama na kawo zaman lafiya, kuma kowace kungiya ta alƙawarin cewa da za ta gudanar da abubuwan da za su kawo zaman lafiya, kuma za su rinka taimaka ma 'yan sanda da jawabin da ya dace wanda za su yi aiki a kan shi.
Wannan shine karo na farko ne, kenan za a ci gaba da yin sa?
Za mu ci gaba da yi. Jama'a dai na muke kokari a samu a yi musu kariya ta rayuwa da kuma ta duki. Wannan taron za a rinka yin shi lokaci-lokaci, sai mu dibi ci gaban da muka samu da irin wanda muke son mu samu kuma.
Mataimakin shugaban kungiyar tuntuɓa tsakanin al'umma da 'yan sanda Shiyar Arewa Alhaji Sunusi Mai Jama'a ya halarci taron ga abin da ya shaida mini.
Abin da aka tattauna, abin da shi babban shugaban 'yan sanda na ƙasa ya damu ya yi a wannan lokaci, kuma abin da ƙasar take buƙata a yi shi ne al'umma su gane cewar harkar nan na tsaro ba harka ce ta 'yan sanda ba, ko sojoji ko sauran window security. Ya kamata a ce jama'a su san cewar fa harkan nan ba ta hukuma kaɗai ba ce, tamu ce don mu ne hukumar.
An muna da ƙarancin 'yan sanda ne a Najeriya nan?
A ƙwarai bisa dokan ƙasa da ƙasa wanda yake ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, in ka haɗa lissafi namu ya wuce ya ba kyau. Bai kai yanda ya kamata a ce muna shi. To da abin da zai maganinsa shi ne al'umma su tayi tsaye, su tabbatar da sun ba da kyakkyawan hanyoyi ko shawarwari ko kuma gudumawa na tabbatar da cewar tsaron nan a inda suke.
Alhaji Sunusi Mai Jama'a kenan a rahoton Abdulmuhar Muhammad. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar su Usman Ahmad Kano da Awal England Geographer da Umar Suleiman da waɗanda suka yi irin wannan tambayar a baya game da tarihin Toro da ke ƙaramar hukumar Toro a jihar Bauchi, da kuma kashi na ɗaya na amsar su Ahmad Musa Suleiman Gombe da Awal Kurna Kano da Isa Ishaq Mina, masu son sanin tarihin Profesa Balaraba Sani Garku na asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. To bari mu fara da ƙarasa jin tarihin garin Toro. Idan masu tambayar na saurare, to ga ɗan masarautar ta Toro Katuka Hassan da ƙarshen amsarku.
Wato toron kawon nan kashi biyu ne. Akwai malamai da kuma bakiyaya.
To mu koma kan Toro bayan gangarowar Fulanin da suka zo har Toro din.
Wato kai shi san ba da din nan. Duriyansa, jajansa da jikokinsa sun suka hayayyafa nan. Har aka fara yaƙin jihadi tare da su, domin su ne sarakunan Toro, Ardo Toro. Kamar misali Ardo Umar Jauga, Ardo Aliyu, Abdul Karimu, Ardo Ahmadu, ga sunan da ka gane. Suna daga cikin waɗanda suka tiya Sarkin Bauchi Yakubu yaƙin jihadi a nan.
daga ina sunan Toro ya samu asali Toro na Bauchi?
Bayanai wato guda biyu ne. Da akwai wani baharbi aka ce wanda yake zaune a wadannan duwatsun arewa da Toro din nan da aka ce musu Marwaroga. To an ce wani maharbi ne da matarsa suke zaune a wurin. To sai wata rana shi maharbin yayi baki. Waɗannan baki daga yankin ƙasar Lere ne da zazzau suka zo wajensa. Da ba su same shi ba sun samu ya je yaƙi harbi, wato yawon harbi. To a lokacin matarsa tana da ciki. To kafin ya dawo daga yawon harbin nan ya zo ya samu matarsa ta haifi ɗa namiji. A yawon harbin da ya je ɗin nan ya harbi dabban daji da ake ce masa torowa. Torowa kamar ɓauna kenan.
Shi ma ba Fulatani ne?
Ba Fulatani ba ne. To da ya dawo sai ya sa wa ɗan suna Torowa. Daga nan aka sami sunan garin Torowa. Wani ƙaulali ke da. Ka fahimta ko?
Haka.
Yawa bayanan guda biyu ne. Da wanda da zayyana maka ɗin nan Torope.
Wataƙila za su so ka ƙara musu bayani game da ɓangaren Torope ɗin. Ya aka yi daga Torope sunan garin ya zama Toro?
Wato kamar yadda nake gaya maka shi sambu a daɗin nan zuriyar Torope ne. Toran kawa wato a yankin kasar Bagarmi, yankin kasar Chad. Ka gane ko aka ga su kuma Torope. Yankin kasar Bagarmi din nan zan taso daga cikin Torope na yankin kasar Gobe. Su kuma su Torope na yankin kasar Gobe sun taso daga Torope na fitar Toro ne a sanin Gambia.
Wato ina fahimce ka. Yawwa, ina fahimce ka Toran Bauchi sunansa a wannan bayani ya samo asali ne daga Toran Senegal.
Kwarai ba da gaske, Toran kawa.
Toran kawa. To, watakila za ka so ka yi ma masu sauraronmu wani ƙarin bayani ga wannan gari na Toro.
Wato, wannan gari na Toro dai kaga garin Fulani ne. Ni asalinsa garin Fulani ne. Ba waɗannan Fulani waɗanda suka fito daga Chadi ne kawai suka zo suka zauna a Toro ba. Yawa akwai jingunan kuma Fulani da yawa. Waɗansu wanda suka fito daga Adamawa, waɗansu wanda suka daga waɗansu wurare daban haka aka taru. Fulani dangi-dangi. Ka gane? To sun suka yi garin da Adaman Nawa ma, ka fahimta to sun suka haɗu suka yi garin Toro. Misali, aka ce mini Katuka don na taɓa yin sarautar Katukan Bauchi. To mahaifina kuma ɗan Ado Umaru ne. Ado Umaru kuma ɗan Ado Abdulkadir ne. Ado Abdulkadir kuma ɗan Ado Aliyu ne. Ado Ado ɗin Toro ne.
Sai kuma amsar tambaya kan tarihin Profesa Balaraba Sani Garku. Idan masu tambayar na saurare, to ga ansarku daga bakin shi kansa Profesan.
To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai sauraron Malam Awolu England Geographer na yi farin ciki matuƙa da buƙatar a sami tarihi na a taƙaice. Kuma ina fata Allah Ubangiji ya daɗa girma, Allah ya bar zumunci. To ni dai sunana kamar yadda aka sani Professor Balarabe Sani Garko, an haife ni a garin Garko a waɗansu shekaru da dama da suka wuce. Su mahaifa Allah ya rahmshe su, mai gida shi sunan shi Alhaji Abdulaziz Ali Muhammad da kuma Hajiya Habiba, ita ma dai ta riga ta gabace mu, Allah ya rahmshe su dukansu. To amin yawa. To da aka haife ni tun farko ba a yi shirin cewa zan yi karatun boko ba. Saboda wato lokacin shi ainihin mai gidanmu yana da ɗan sarauta haka, to sai zama na cewa su an matsa musu su ba da yaransu ko da ɗaiɗai ne saboda su nuna. To ya riga ya ba da wani yayanmu shi ne ake kira Alhaji Sani Ali Garko, wanda shi ne watakila sanadiyan ma yin karatuna. To ni kuma da na zo ni ne aka haifa daga ƙarshe, watakila ɗan auta kenan, sai zama na cewa ni an ce zan tafi gabar. A ƙasar Hausa na ce mutum za a ci gabar za a je makarantar allo kenan a yi karatu. Har an samu malami wanda za mu tafi da shi. To shi yayana sai zaba ne yana da yara waɗanda saƙona ne haka kamar shekarunmu sun yi ɗaya da su. Da aka zo gida watakila mun kai shekara 5 haka ko 6 ne, tunda lokacin ba wani tantance shekaru za a yi ba, aka yi mana kaciya. Da suka zo su koma gida, ni kuma da makarantar allo sai na tada da jima na ce ai ina so in bi su in ga gidansu. To tunda ni ɗan auta ana ji da ni kar ɓata mana sai aka ce to an yadda mu je. Mu tafi in je in gagarinsu, shi yana watakila malamin shugaban tsangayar ilimi lokacin da ke a Kano ana tura su je gari-gari, an kai shi wani gari a ƙasar Gaya yana shugaba a can. To da muka tafi sai ya sa ni a makaranta, tunda na zo zan yi wajen wata ɗaya hutu sai aka sa ni aji ɗaya. Lokacin ana rubutu a kan allo, sannan a kira mutum ya tashi ya karanta da sauransu. To a dai wannan wata ɗayan taƙaice labari sai da aka yi jarabawa sai na yi na ɗaya a aji ɗaya. to da nazo na buƙwa ƙwazo shi yayana sai ce to ai akwai labari zai saki sai tashi sai ɗaya boni da ni da sauran yaran shi guda biyu sai muka zo gida sai yace to shi gaskiya ya lura cewa zan dan yi kokari a makarantar boko saboda haka yana roƙon arziki a bar ni in tafi mu yasa ni a makaranta tare da yaran sa ne gidan mu yace a ba zai yadda ba kawai abin da zai sa ya yadda shine idan aka yadda cewa za a samu a makarantar allo tare da ta boko din yace ya yadda ya dauka to haka dai muka tafi daga aji daya muka yi karatun allo na nisa muka je boko da safe mu je na makarantar allo da yamma kamin mu ga daidai na haddace izu daya a cikin izu 60 sai saboda karfafa musu gwiwa sai daya boni da shi da yaran sa muka zo nan gida aka ce to naka izu daya ayi addu'a ayi sadaka da muka je izu biyar ma shi ma haka saboda dai a nuna musu ana yi inda sauran su kuma yawwa to haka dai aka yi karatu har aka abin nan aka gama primary school na tafi secondary school a Bichi to shi ma wannan tafiya secondary school kamar iyaye sun so su nuna yayi nisa tun daga garko a tafi Bichi yayi nisa da sauran su shi yayana yake musu ya hakuri haka ilimi yake ba a neman sa inda kusan dai inda Allah ya kaddara shine to naje Bichi da shekara 1 shekara 2 sai aka yi jarabawar wata makarantu da aka yi zababbun yara science secondary schools to Allah ban nasara sai na dawo science secondary school Dokin Kudu wanda anan ne muka yi ta karatu har aka zo ana gasa da ake ta kasa Young Scientist Competition na Nigeria na yi nasarar shiga cikin wanda za su wakilci jihar Kano 1983 muka hau jirgi hawa da jirgi na farko aka sai mana ticket naira 30-30 zuwa Lagos muka je Lagos muka dauko kofi to mun hudu ne muka wakilci Kano da ni akwai wani Abdulkadir Sarki Abba yanzu professor ne yana nan a America shi dama tun da muka zama likitoci kawai ya bar Nigeria saboda shi gaskiya ya fi hazaka da kokari da abubuwa kawai sai ya koma America da zama gaba ɗaya ma yana nan an ba shi professor shekarun baya da suka wuce a nan din to sannan akwai wani Ahmed Imam da kuma Hamid Sadiq babban hafsa ne a soja Ahmed Imam kuma shi ma dai ina ga yawo karatun engineering yana nan wata duniya na dade ba mu gaisa da shi ba to haka dai aka yi da aka gama sai muka to science muka tafi school of basic studies a Zaria 1984 zuwa 5 muka gama muka shiga karatun likita aka kare to an gama karatun likita aka kare watakila muka na tafi bautar kasa a daje Kano ne house job abin da ake ce mishi sannan makamar aiki ne shekara daya yau wanda zamu yi gargashin kwararrun likitoci da muka gama aka tura ni kasar Abeokuta can Ogun state na je na yi bautar kasa ta shekara daya to da a can zan zauna dan har na samu aiki asibitin masu tabin hankali na Aro shi shugaban asibitin kawai da ya ganni ya ga watakila muka dan hira da shi nace mishi ina sha'awar wannan kawai sai yasa aka bani takardar aiki to da nazo gida iyaye suka ce su ba su yadda ba shi zan tafi dama da ya suka bani na tafi shekara daya sai gashi kuma an zo an ce za a zauna a can suka ce ba su yadda ba dai aka yi ta jade dole haka na hakura na dawo sai na zo na fara karatu a Zaria Allah ya taimake ni 1998 zuwa da 9 na gama kwarewa a bangaren likita na ciwon zuciya shine aka ce to ya kamata a taso da ni daga Zaria a dawo da ni Kaduna saboda in taimaka wajen wanda suke gurin basu yawan su bai kai na Zaria din ba
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban amsar tambaya kan tarihin Professor Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa na Ahmadu Bello da ke Zaria Kaduna Nigeria da kuma amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin Professor Balaraba Sani Garko da Katuka Hassan da wanda ya hada mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau
yanzu kuma ga labarai a takaice
A ranar Litinin idan Allah ya kai mu aka shirya sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara a kasar Kenya domin tattauna ta'addanci a kasashen makwabtan Kenya kafin ya wuce zuwa Najeriya da kuma kasar Saudi Arabia. Cikin watanni shida masu zuwa idan Allah ya yarda kasar Turkiya za ta ƙara taka muhimmiyar rawa a kasar Syria domin rigakafin ƙarin rarrabuwar kawuna a kasar. Prime Minister na Turkiya Binali Yildirim shine ya bada wannan sanarwa. Ayo Asabar.
Masu tsaro baki ɗaya abin da shirin namu ya kunsa kenan amma za mu sake dawa can an jima da daddare idan Allah ya kanmu. Yanzu a madadin Jummai Ali da Tsiyon Girma da Cedric Franklin, Mahmud Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.